Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Makomar soldan na yankin Donbas na kasar Ukraine ta fada cikin rashin tabbas a jiya Juma'a, inda Rasha ta yi ikirarin cewa dakarunta sun kwace garin wanda hake hakan gishiri a gabashin Ukraine. Kana ita ma Ukraine ta ce ana ci gaba da gwamza fada. Idan ikirarin na Moscow ya tabbata, zai zama babban riba ta farko da Rasha ta samu bayan kuma bayan soji da dama da ta fuskanta. Sherhi Shervati, mai magana da yawun rundunar sojin gabashin Ukraine da wani jami'in Ukraine da ke kusa da wurin, sun shaidawa kamfanin dallancin labarai na Reuters cewa har yanzu ba a kama soldier ba. Nan da nan kamfanin dallancin labarai na Reuters bai iya tantance halin da ake ciki a garin, wanda ya zama ɗaya daga cikin wurare da aka fi zubar da jini a yakin gaba ɗaya, wanda yanzu haka ya shiga wata na 11. CNN ta kuma bada rahoto a jiya Juma'a cewa sassan sojojin Ukraine sun dage cewa ana ci gaba da gwamza fada. Shugaban Amurka Joe Biden ya yaba wa Prime Minister kasar Japan Fumio Kishidi kan yadda kasar Japan take kara kudaden take kashewa soji da kuma sauya yanayin tsaronta. Ya ce barazana daga kasashen China da Korea ta Arewa da kuma Rasha ta yi dalilin da kasashen biyu suka dauki matakan karfafa tsaron haɗin gwiwar su. Biden ya yaba wa Kishidi ne a wani taro a fadar White House a jiya Juma'a, lamarin da ya nuni da zarfafa tsarin kawancin Amurka da Japan da kuma yadda Tokyo take da rauni ga barazanan tsaro a yankin, musamman daga China da kuma mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. Biden ya ce Amurka tana da cikakken shiri na kare kawancin kuma mafi muhimmanci ga tsaron Japan. Ministan harkokin wajen kasar Iran Hussein Amir Abdulhain ya bayyana fatansa a ziyara da ya kai a Lebanon a jiya Juma'a cewa za a maido da hulɗar diplomasiya tsakanin Tehran da Riyadh ta hanyar tattaunawa tsakanin manyan kasashe biyu masu adawa da juna a yankin. Saudiya ta yanke hulɗa da Iran a watan Janairun shekarar 2016 bayan da masu zanga-zanga suka kai hari a kan ofishin jakadancinta a Tehran da kuma karamin ofishin jakadancinta a birni na biyu Mashhad, bayan Riyadh ta yanke hukuncin kisa a kan malamin Shia Nimir al-Nimir. Amir Abdulhani ya faɗa wa wani taron manema labarai a Beirut, a shirye muke mu maido da alaƙar da ke tsakaninmu, kuma irin wannan matakin zai haifar da kyakkyawan sakamako ga daukacin yankin. Ya kuma yaba wa yiwuwar samun kyakkyawar alaka tsakanin kawayen Iran da suka hada da Siriya da kuma Turkiya, bayan da ministocin tsaronsu suka gana da juna a watan jiya. Labaran na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Amurka ta sanar da bada tukuicin dala miliyan 10 ga duk wanda zai bayar da bayani da zai kai ga kama mutumin da ake zargi da hannu a harin da aka kai a otel din Dusit D2 na Nairobi a shekarar 2019. Halin da aka kai a babban birnin kasar Kenya ya yi sanadiyar mutuwar mutane 21, ciki har da wani ba'amurke guda tare da jikata wasu 30. Wani da ya tsira daga harin da manazarta harkokin tsaro sun yi marhabi da wannan tukuicin, wanda ke zama na uku a cikin watanni uku da Amurka ta bayar a kan waɗanda ake zargi da ta'addanci a gabashin African. Mashariya ya yi maraba da sanarwa Amurka ta ranar Alhamis na bayar da tukuicin dala miliyan 10 ga duk wanda ya bayar da bayanai da zai kai ga Kaba Mahmud Abdi Adin, wanda ake zargi da kitsa harin.
I think the idea of looking for whoever masterminded the whole plan and everything will be of great help to serving justice the families that
ina ganin ra'ayin neman duk wanda ya shirya dukkan wannan lamari zai taimaka matuka don yin adalci ga iyalai da suka rasa ƴan uwansu da abokan arziki da abokan aiki. Ina jin hakan zai tabbatar da adalci, kuma watakila hakan zai kawo ƙarshen dukkan fitina a wurin.
I feel it would serve justice to the whole thing and maybe it will bring closure to the whole ordeal.
Bayan dawowa lamar lafiya da wasu 'yan jarida biyu na Mexico da aka yi garkuwa da su a wata tungar kungiyar safarin miyagun kwayoyi, yanzu damuwa ta koma akan abokin aikinsu da har yanzu ba a ganshi ba. wani samamin haɗin gwiwar sojoji da askarawan tsaron ƙasa ne ya kai ga sakin Jesus Pinto Alegre da Fernando Moreno Villegas a wannan mako, inji ofishin mai shigar da ƙara na jihar Guerrero. Ba a san halin da abokin aikin su Alan Garcia Aguilar ke ciki ba. Dukkanin mutane ukun an sace su ne sama da makonni biyu da suka gabata a kudancin jihar Guerrero, ɗaya daga cikin yankunan da ake fama da tashin hankali a Mexico. Tana yiwuwa tsaron wurare da dama na yankin ne ya yi tasiri a kan yadda masu aikata laifin suka sako waɗannan mutanen, inji ofishin mai shigar da ƙaran a cikin wata sanarwa.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya kokari
lafiya lau barka da asabar ta biyu a shekara ta 2023
haka
ne wanda ce kace wai wannan ce asabar din da muka karba aiki da gani ba su
muka hutar da masu taurari
ai ka tunan yanzu da na duba wannan baba sai na ga
dabuliyoyi an turo
guda 65
kai
yau guda 65 ne suka shigo cikin wannan wayar baba kuma da naso ne su ma in karanto su in gaishe gaggaida su in karanto su na su sai dai abinda ya faru shi dai ka san lamba in ba dai ka riga ka rubuta ta a cikin wayar ka ba ka sa suna ko wace waya bace take tafiya da sunan wanda ya aika sai dai lambobi da kuma ko irin inkiya din da suka saka ga dai Usman Malika na ganshi da hoton da ya makala a cikin dandalin
kabar da kace mun karbi aiki
sai kuma December
yanzu abin da zai faru shine ba waka daga bakin ne ita bace ba
haka ne
ba ita bace aikowa za su yadda muka saba
haka
mu kuma mu karanta sai dai
insha Allah
wata dama da zamu ala bayarwa domin kalilan inda mutane sun lura za su ga cewa kusan akasarin waɗanda muke karantawa sunaye ne da suke mutane
suke baimaita kansu
yawwa sabili da akwai na urar tsaran shigar da takardun da ba su kenan ba a cikin email din da aka saka na kariya tsaro ya tashi tacewa sai zuba da su ba ka shigowa duka to sai ya zama kalilan mutane kalilan suke samun shiga aka san yadda aka saba a rana ɗaya za mu iya samun 1,000 ma to sabili da haka wannan dama ta wayannan da aka bayar ba waya ce ta kira dan a gaisa ba aha waya ce kawai ta aiko da sakon abar ya huce sabili da haka yanzu da yake ba da baki ake aikowa ba in dai ba zaka iya aiko da labarin ka ko kuma gashi a cikin wannan rubuce amma ko an kira babu wanda zai dauki wannan waya sabili da haka ka hutar da kanka
waya ce take kwance a office
a kwaiwa babu zai dauka ta ya ansa waya to baba daga wurin ka zamu tashi yau
to shike da bari in faro da wannan sakon taya murna daga zuwa ga iyalan Abubakar Bebeji mai fato da iyalan gidan Dukko a Yalwa Kumasi na daurin auren dan su wato Taufik Alhassan da amaryarsa Nihad Muhammad wanda za a daura gobe Lahadi kenan da misalin karfe 10 na safe a unguwar Dima wato Nima bus stop a kusa da gidan Sajid Babini bayan haka kuma akwai liyafar da za a shirya wato yau Asabar din nan kenan a Golden Bean Hotel da ke a unguwan Ahunjo ita suke nan a Kumasi
lalle ka yau yau ne
kware kuwa sai a gyara ciki kafin a isa wurin akwai wace ba za
akwai wace sai ka tsaka mun baba da mun ka ba wace a wannan sabon shekara na da shahula na shahula
kai ki shafula
na shafula sai wace sai Allah ya duna
yau wato Allah ba ji zaman lafiya da kuma zuri'a tsayi ba
amin mutuka raba
insha Allah
to baba ni kuma bari mu fara da mika godiya ta musamman ga ƴan uwa da abokan arziki da suka taya mu jajin rashin antinmu da muka yi wanda aka yi jana'izar ta makon da ya shige wato iya mama Dalhatu Abdu wadda ta rasu tsohon shugaban zumuntar mata Iko da ta rasu a garin Jos aka kuma yi jana'izar ta a garin Jos to muna godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka aiko mana da sakonnin ta'aziya da jaje da suka hada da ita Fatima Musa wada da danginta duka suka aiko da farko dai suna aikowa tace ta ji labari ko an ce baba ta ce nace mata wata addan muti to muna godiya kwarai da gaske to bari mu ci gaba kamar yadda muka saba waɗannan wasiƙu da suke hannuwanmu musadan zumunci bari mu fara da mika gaiso fata alheri da barka da sabo shekara ga Alhaji Abdul Karimu kafinta a malumfashi da fatar an shekara lafiya sai gaisuwa ta Fatima Musa wada da tace tana so a mika mata sakonta na gaisuwa ga ta dai gaishe mu duka duka mu
lallai
yawa to barin ka karanto ta fara da Auntie Grace Daula Salim Maryam Dauda Halima Jimrau Shamsiya Hamza Ibrahim Ramatu Garba Baba Zainab Bilyamin Abdullahi Zainab Muhammad Abubakar Fauziya Dauda, Halima Umar Sale, Aishatu Musa Wada Barikin Ladi, Zainab Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi, Jummai Matar Sani Mai Manja, Jihar Plateau Zainab Babaji Barikin Ladi, da daukacin al'ummar Barikin Ladi baki daya tace suna gaishe su da fatar an tashi lafiya. Sai kuma gaiso fata alheri da sada zumunci daga Muhammad Ahmed Usman Tungan Makiri, yace a gaida mishi da sakatare Kabiru Sarkin Direbobin Bangi da Ibrahim Kibiya Mazani Bangi, sai Muhammad Ahmed Usman Tungan Makiri da Idi Mai A'a ya hada shi kuma a ciki. Wannan wasika ta fito daga ne shi kuma kila ta koreshi ne
haka,
to kila ta koreshi
kisan suna kan haɗu.
Yawwa, to sai kuma Idi Mai Lalle Bangi, tsohon shugaba da dan Tani Kalwa Bangi, sai Ibrahim Makeri da Ya'u Mai Neman Na Aure, sai Bello Mai Tukwane da Abdullahi Baban Jega, sai Yusuf Direban Tractor da Ibrahim Muktar Mai Shago Dawakin Basa, sai Abubakar Dan Agaji Dogon Fadama. Daga ƙarshe yace yana gaida Mai Girma Hakimin Ukata Sarkin Bangi a Jihar Neja, da fatar an tashi lafiya.
To daga hannuna kuma ina rike da sakon Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, yace yana gaida Bello Bello da Mali da Alhaji Shafi'u ma Dawakin Innono da injiniya Alhaji Bilyaminu Muhammad Alababa, permanent secretary a ma'aikatar ayyuka da gidaje ta jihar Katsina. Sai kuma Usman Manika Mai Ruwaro Funtuwa, yace ina gaida Alhaji Alhassan Kabiru Usman Sarkin Dawakin Tsakar Gida da Hajiya Abu Erfulani da ke kofar Soro Katsina, da kuma Maryam Kasimu Abubakar Iya da ke unguwar Goruba Road. Sai kuma Hajiya Zainab Yakubu Lado Dan Marke da Maryam Dauda VOA da Yaya Hadiza Ingawa. Wannan sakon ku ya fito ne daga Hajiya Dada, mata Alhaji Muktar Mai Shago Dawakin Basa, birnin Gwali a jihar Kaduna. Ta ce ku isar min da gaisuwa ta zuwa ga kawayena kamar su Lami da Habiba, matan Ahmad Muhammad Usman Tungar Makeri da matan Limamin Dawakin Basa Alhaji Abdulrahman Ubale, sai kuma matan Yakubu Makeri tashar Keji, da kuma kin ga batun haduwar sunan
nan ke foto ka gani ko haka ne,
da kuma matan Nuhu Mai Wanki da Guga tashar Keji, da Talatu matan sakatare Yusuf Mai Rokagara, da Rakiya matan Malam Tanimu Opoza Tungan Makeri, da Hausi matan Hamisu Mai Injin Hayin Gada Gidigori, da matan Gimba Muhammad Tela Gusasi Mina, da Aunty Grace Alheri Abdu, da Hajiya Gwamma matan Baba Yako Makiri. To yanzu aka yi magana, kake saje buge da rawa
babban magana.
Yawa, da matan Dan Lami Joja Kagara baka auren yarinya Mai Kwadayi, da matan Musa Dan Yaya a canza Ikusu Sabon Gari Fandogori, da fatan alheri kuma da fatan san tashi lafiya. To akwai wannan yan guda biyu daga zamu mika zuwa ga Alhassan Bebeji a birnin Kumasi, da Ahmadu Bebeji da Sadat Ridwan, sai kuma Faisal Dinko wato dan buram na birnin Kumasi kenan, da Yushau Aminu Bebeji, sannan kuma da Alhaji Kabiru Shadis babban dan kwangila kenan a birnin Kumasi.
To madalla, baba ka ce komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa, sabili da aka bari mu dire da waɗannan sakonni da suke hannuwana. Daya ne da ya fito daga hannun Isa Lawal Girgin, wanda yake so a mika mishi gaisuwar sada zumunci ga da farko masu gabatar da wannan fili mai farin jini maganin hawan jini. Muna godiya kwarai da gaske. Sai Sa'idu Abdullahi da Maturu da Aminu Adamu Malam Maduri da Baba Gani Alhaji Dabuwa Nguru da Alhaji Gambo Ringim Gashuwa, sai Sama'ila Alhaji Imamu Mai Kayan Miya Gashuwa da Audu na Yelo Mai Abokan Rani Sambauna da Alhaji Gambo Mai Citta Kasuwar Fataskum, sai Suleiman Adamu Tandari Fataskum, Allah ya sa ka tandarin nan garin yake. Sai shugaba Laraba Deba Mai Abinci a Fataskum. Daga ƙarshe sai wannan sakon sada zumunci da ya fito daga hannun Alhaji Umar Mai cewa yana so a mika mishi gaisuwa fata alheri da barka da sabuwar shekara zuwa ga Kadore Digaga dan mutanen Warji da Buba mai goro gashuwa sai Mustafa mai kayan miya gashuwa wanda Mustafa yau ya samu shiga da Usman Dangote Karasuwa sai Kinunu Sani Nusari da Nusuru Shehu Nusari sai Alhaji Saukin Yaki unguwan Nima Gana Tofa unguwan Nima Gana
Nima haka ne
ayo unguwan Nima a Gana
Nima akaraki
da yawa ashe an kai ka unguwar
sosai kuwa
sai ya mamu unguwar Katuzu da kaka Alhaji Gursuma da Basak sai Garba Sabiyalo gashuwa da Yusuf dan Maryam komi na Allah ne da Bakare dan Fulani Gasma sai shugaba mai guzumbana ya kuma ce ba zai manta da matarsa ba Usaina Mama Layyazatu unguwar Katuzu gidan gona
ta iya magarin gari mai nisa na san maza maza sun sani
Baba yau labarin da zamu tashi da shi a cikin wasiƙo da aka aika mana shine labarin da ya fito daga hannun Lami da Habiba matan Muhammad Ahmed Usman Tungan Makira a jihar Niger
to
suka aika da labari baba suka aika da wani labari suka ce wai labarin wani bagoburi ne da matarsa
to
wai shi bagoburin ya san kila ruwan Fulani yake da
ɗan
tsama gege
haka ne ɗan rami haka da shi
cin tuwo yake kamar bai ci
iko Allah
ita kuma mata bagoburin baba aka san haka ne
kai
ita kuma jiki ya ce ga tsawo ga
amma ba ta ci da
ita a'a ita dai aka san mijin sabili da haka in faɗa ya haɗa su aika san yadda za a yi
gaskiya
to shi ke da ita mai shi bagoburin matar shi tana sana'a waina toya waina ce
to
shi baba kusan sai ka ce mukila mijin za ka ce irin waɗanda ake cewa mijin Hajiya ko
haka ne Hajiya ta aiko jiki
baba idan ta yi tuya waina bagoburi ne zai je sayar wai ta tana kulle
kai
ko kudi ya bata ko dai wani kuskure da aka zo idan ta zo
ko kasuwa bata yi daki ba
haba wa sai ta mushi ba dadi ta mushi ba dadi shikenan kullun haka bagoburi ran nan ya gaji ya gaji da kuri baba
na'am
ya dawo ya rishi sala
aka samu matsala
yawa ya ciniki kudi suka fadi
ya kika gobiran kishi ba
sai da ma abin da waina tas babu kuɗi suka
bata
yayi neman duniyan nan ya dawo ne ya rasa yadda zai yi ya ta gara rishi har shi da na ya gaya ma shi ya kuɗi su bace ba
shi
kuma bai dawo gida ba bai ga kuɗi ba ya gama wani shi tas zane yamma ta ya dawo gida ba waina
ba
kudi
kuma yazo a makai
kai kuma bagoburi baka dawo ba balle ka ta Hajiya sirri ba san gobe ba ai waina gobe ba shikenan da yazo ta gashi da tsuma ta san cewa akwai
magana
Ai da mata riga ta gama fushin cewon bai dawo da wuri ba. Da aikin gida dai an kyale ta da shi wanda da ba ta saba yi ya saba yi
ya saba mata.
Kuma dole a shirin yin waina gobe. Sai shikenan da ta hau bala'in na masifar tata da cin kwala da
wa. Abun ya girma.
Ai sai ce shi yace yace bai yau kan bai ji haka ba. Shi ma ta maza zai yace shi ya gaji. Ya gaji da rene yanzu sai mishi waye shi ya gaji da renin wayen nan da wayen renin wayenta Nabila tace waye da waye da yake ta yace da ita yace da tace da waye yake yace tana yana tana matsowa yana baya tana matsowa yana baya baya har da cha yake zai yi wuf ya fice zaure sai bai ci sa ba ya tade shi ke da ta cakume shi ta hajiya ta daga shi ta sauke ta daga shi ya fara ihu mutanen unguwa suka ji suka zo aka raba fada da aka hajiya ki bari mana menene hajiya ki bari mana da aka samu ya kwaci kanshi dama ta riga ta fara shirin sanwa gobe ba tunda dai mata sai an yi kulli an yi menene tun dare ne ake yawwa ake ta kwana ta tashi ta riga ta yi kullinta ta shirye komi na masa gobe saboda shi ba wai shi ya ci duka kenan ya ci duka da zai ne baba ya sa kafa ya shura tukunyar
kai
kulli ya kifa ta ya tafi ya kifa ta tukunyar kullin
wannan ba zai bace a gidan nan bace
shi ba ya rama shi ba ya rama ya fice gida da gudu to baba idan kai ne magoburi ko kai ne za ka dawo to an kai ne hajiya ba ya za ka yi an kifin baka da gamari gatsi an kifin baka da ya za yi za ka bari ya dawo ko kuma ya za yi ya za yi
tun da na fahimci mabanda shi ne sai bari ya zo kike da asasanta
to ba gobe wa zai kai mata kadallan masan
ya shi sai da ke asasanta
ba ba na ga malamin jullu na daga bada nusa biri da ka tilas mujabirki da yanzu a madadin
baba yakku baki
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci a wannan shekara ta 2023 da alheri
kalam mutum kalam maganar shi kalar tafiyar shi kalar tsarin shi
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya